Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP Nana Ado Dankwa Akufo Addo kwararren lauya ne da a can baya ya taba zama babban lauyan gwamnati wato Attorney General da kuma Minista Harkokin Kasar Waje. Yana cikin iyayen babban jam'iyyar adawa ta NPP da suka kafa jam'iyyar kuma ya dade ana damawa da shi a jam'iyyar. Ya kuma yi fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin kama karya na soji da kuma tabbatar da tsarin demokradiyya a Ghana. An dai haifi Nana Ado Dankwa Akufo Addo kuma ya girma a cikin Gamami wato tsakiyar birnin Accra ta yankin unguwar Nima. Mahaifinsa Edward Akufo Addo yana cikin dattawan Ghana shida da suka kafa jam'iyyar siyasar Ghana ta farko UGCC tun kafin kasar ta samu yancin kai, kuma mahaifin nashi ya zama shugaban kasa da ba shi da cikakken iko daga shekara 1969 zuwa 1972. A shekara 1992 Nana Ado Dankwa Akufo Addo shine jami'in tattaro ƴan jam'iyyar MPP na farko. Daga bisani ya zama manajan yaƙin neman zaɓe na ɗan takarar jam'iyyar Farfesa Albert Adubuwahin. An zaɓi Akufo Addo a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Abuakwa South a jihar gabashin ƙasar daga shekara 1996 zuwa shekarar 2008. Daga shekarar 2001 zuwa 2007 ya riƙe mukamin babban minista a gwamnatin tsohon shugaba Akufo. Da farko ya zama babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a har tsawon shekaru biyu. Sa'annan daga baya kuma ya riƙe mukamin ministan harkokin waje shekaru biyar. A watan Oktoban shekarar 1998 ya fafata da tsohon shugaba Akufo a zaben fidda ɗan takara, inda Akufo ya doke shi kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar a cikin watan Disamban shekarar 2000, kuma aka rantsar da shi shekarar 2001. Akufo Addo ya yi murabus daga gwamnatin shugaba Akufo cikin watan Yulin shekarar 2007 don shiga zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar MPP da ke mulki a Ghana a wancan lokacin a zaben shekarar 2008. Da ya fafata da sauran 'yan takara 16, Akufo Addo ya lashe kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, amma sai a zagaye na biyu masu takarar suka tabbatar da shi ya zama wa jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasar. A cikin watan Maris shekarar 2014, Akufo Addo ya sanar da niyyarsa na neman shiga takara a karo na uku a zaɓen wannan shekarar 2016, zaɓen da ake yi a yau.